A kowane watan Disamba dai ana didimar ranar cuta mai kare garkuwar jiki, ranar yaki da cin hanci da rashawa, sai kuma ranar yancin dan Adam. Abin kuma da kan ke nufi in ji Amurka shine Najeriya na bukatar samun ci gaba a fannin lafiya, kyakkyawan shugabanci mai mutunta yancin dan Adam, da kuma Amurka za ta kasance da Najeriya don tabbatar da su. Jakadan Amurka a Najeriya Ambassador Richard Mills ya ce yau kimanin shekaru 20 kenan kasarsa na marawa Najeriya a fannin yaki da cuta mai kare garkuwar jiki. Ambassador Mills ya ce Amurka ta kashe zuzurutun kuɗi har kimanin dala miliyan 8,300 wurin samarwa 'yan Najeriya miliyan 1,500 maganin rage karfin cuta mai kare garkuwar jiki, wanda hakan ke kara karfa bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Jakadan na Amurka a Najeriya ya ce samun nasara a fannin kiwon lafiya ya dogara ne akan kyakkyawan shugabanci, domin idan aka karkatar da akalar magunguna, ko aka gaza biyan ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu, ko kuma aka yi odar magungunan jabu, waɗannan duka ka iya zama sanadiyar hasarar rayuka. Abin kenan da yasa Amurka ke son ganin an tabbatar da gaskiya. Amurkan ta ce samun nasarar waɗannan kuma duka ya ta'allaka ne akan mutunta 'yancin dan Adam. Cin hanci dai a Najeriya kusan ya mamaye dukkanin ɓangarorin rayuwa, abin kuma da ke ƙarata da hankali yake kuma ci gaba da jan hankalin shugabannin addinai irin su Farfesa Ibrahim Makari.
Domin babbar matsalan da ta hana ƙasarmu ci gaba corruption, komi ka taɓo kake ganin shine matsala. Wallahi da an matsa tobali ɗaya ko biyu, an haka ƙasa mataki ɗaya ko biyu, zaka je ka iske corruption ne dalilin wannan abin komi. To kuma corruption din nan fa ba da gaske muke yi muna son ƙarshen shi ba. Dan ni na dade ina ma tunani wai shin zai yuyu dan Najeriya ya rayu ba corruption? Wani sector ne kansan corruption bai karar da shi ba, saboda wallahi har sai mun gyara.
To ko me ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa? Dr. Salih Abba wani likita ne a Najeriya.
Relationship ne na abubuwa kamar shi ainihin kiwon lafiya din, ingantaccen kiwon lafiya, da kuma ainihin human right, da kuma governance. So kamar wayannan ne abubuwa major points din anan. So relationship ne su, saboda abu na ɗaya shine in babu good governance din ba za a samu kiwon lafiya ba. Sa'annan kuma idan babu transparency and accountability ba za a samu good governance ba. In short shine dai kawai bayani.
Zakariya Maji Akuyam wani jami'in kiwon lafiya ne a Najeriya.
Wannan wani bangare ne da ya tabo kowa da kowa, kuma lalle da alal haqiqa cin hanci da rashawa yana matukar tasiri wajen lalacewa da rayuwar bayin Allah da yawa sai ka shigo asibiti ka ga yadda abubuwa suke gudana. Wani lokaci akwai sakaci na hukumomin ƙasa na gwamnati, rashin kyakkyawan haƙoƙin ma'aikata din da allowances da kuma samuwar kayayyakin aiki ingantattu, waɗanda a yanzu in ka kula za ka samu da yawa daga cikin ƙasashen duniya suna amfani da ma'aikatan lafiya ne 'yan Najeriya waɗanda suke karatu a Najeriya, amma sakamakon rashin kyakkyawan haƙoƙi da kayan aiki da kuma infrastructure development na asibitoci da guraren kiwon lafiya, shi yasa kake ganin da yawa daga cikin ma'aikatan lafiya suna ta ƙetarawa ƙasashen ƙetare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.